rawa akan inda karin wasannin da ba a yi ba na wani kuma kwanni a bangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta lalata dala da kwallaye biyu da nema ita kuma Manchester City a gida ta lalata West Brom da kwallaye uku da daya a wasan mako na 34 wanda ba a yi shi a baya ba a yanzu dai Manchester City tana mataki na uku ne a saman teburin da maki 75 inda Liverpool take mataki na hudu da maki 73 ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana mataki na 5 ne da maki 72 inda ya rage musu saura wasanni daidai su kammala ga gasar ta bana duk kungiyar ta yi wasa da damar ta wajen rashin samun nasara a sauran wasannin da za ta buga to za ta rasa tikitin ta na shiga gasar UEFA Champions League wato kofin da garin nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 mai zuwa haka kuma a yau din kungiyar kwallon kafa ta Southampton za ta keta rai ne tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United shi ma wannan wasa karashin Premier League ne na mako na 28 wanda a baya ba a samu damar buga su saboda waɗansu dalilai za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kota ne dare agogon Nigeria Niger Cameroon da kafar Chad Manchester United dai tun ta yarda da amurarsa na shiga gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA na shekara 2017 ta bangaren Premier League na kasar Ingila a bana domin tana mataki na shida ne da maki 65 a Premier bana inda wancan shekarar ma bata samu damar zuwa ba sai dai har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din tana da rawar da za ta taka don ganin ta samu nasarar zuwa gasar in ta samu nasarar lashe gasar European League na shekara 2016 zuwa 2017 a wasan da za su yi na karshe tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Ajax ranar Laraba 24 ga watan Mayu na shekara 2017 idan muka leƙa kasar Spain kuwa bangaren La Liga a yau din za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da Real Madrid a wasan kwante na mako na 21 wanda shi ma ba a samu damar bugawa ba saboda waɗansu injury za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na dare a gogon Najeriya a Nijar Kamaru da kafar Chad idan har kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara a wasan da za ta kara din za ta koma matsayinta na ɗaya a saman teburin La Liga inda ake ganin hakan zai iya ba ta damar lashe gasar a bana a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana mataki na biyu ne da maki 87 abokiyar hamayyar ta kuma Barcelona tana mataki na ɗaya da maki 87 inda ita Barcelona ya rage mata wasa ɗaya ita kuwa kungiyar kwallon kafa na Real Madrid tana da sauran wasanni guda biyu duk da wanda za ta buga a yau da kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo huta lafiya.